mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki.
Sanata Abubakar
Turana Sanata Abubakar.
Ya rayuwa za ta kusance bayan babu gwamnati.
Kana nufi ga NPDP a jam'iyyance PDP nan daram kuma za ta bada adawa irin yanda ba a taba yi ba a kasan nan saboda mu za mu yi shi bisa ga ka'ida, bisa ga mutunci, bisa ga tabbatar da cewa gwamnati gwamnati ne na kowa. Fatan mu shine 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki.
Sanata Abubakar Gire kenan na jam'iyyar PDP a Najeriya ke jaddada cewar sun shirya tsaf don yin adawa a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC. Sai dai kuma a daidai lokacin da NPDP ke shiryawa adawar bisa ga dukkan alamu jam'iyyar tasu ta shiga rudani. Chief Tony Anini da ada ke zaman shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP ya yi murabus a 'yan kwanakin nan kuma ya ce ya yi hakan ne da nufin baiwa Goodluck Jonathan damar tsarewa bisa kan wannan mukami. Amma da bisani Dr. Goodluck Jonathan ya ce baya so. Dr. Umar Ardo wani jigo a jam'iyyar PDP ne da tun farko ya yi adawa da yin takarar Dr. Goodluck din kuma suka yi ta taska shari'a har zuwa kotun kolin Najeriya.
Ba shi da aka yi da an ba shi don Allah da Annabi bane. Shi tsohon chairman na DOT wato Chief Tony Anini ba ya son bari wannan kujera. Kuma kowa ya sani Chief Tony Anini shi ne chief advisor na presidential campaign wanda aka je aka fadi za. Babu yadda za a yi a ce national chairman na jam'iyya ya bari kujeran shi sannan shi Chief Tony Anini bai bari kujeran shi ba. Don shi ne chief advisor din campaign na shi shugaba Jonathan. Don haka ba ya son bari amma sai aka nuna mishi dole ne fa ya bari. Da iri girman kanshi yana gani in ya bari babu wani wanda ya kai shi wanda zai dauki kujerar shi sai dai tsohon shugaban kasa. Shi Jonathan ka san lallai ya fadi a shugaban na ce ya fadi wato bai gudanar da mulkin kasan nan da kyau ba. Wato shi failure babu wuta, babu ruwa, babu mai, babu security. An bar 60 billion bashi a kai ko ina a birkice. Sannan ya zo ya ce wai ya zo ya karbi daga farko ya kujera da amintattu. Ai ka san shi da kanshi ya san ko babu tsoro a kunkunya.
Dr. Umar Ardo masu lura da al'amuran siyasa suna ganin cewa yanzu kamar jam'iyyar PDP a Najeriya ta shiga rudani. A matsayin ka dan PDP wannan magana gaskiya ne?
Amma PDP ta shiga rudani ai tun sai da PDP ta ce ba ta da wani dan takara sai Jonathan. Ai tun nan PDP ta shiga rudani amma ba ya PDP ta shiga rudani ba. Kuma wai ya fara magana wai sai Jonathan kada zai tsaya zabe Tony Anini. Don haka babu yadda za a yi kai dai zai zauna cikin jam'iyyar nan. So rudani kan ba yawa ka soma ba.
Dr. Umar Ardo kenan. Bukhari Bello Jiga malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
To kuma in ka duna lokacin da Obasanjo ya sauka lalle wannan kujera an bashi ne saboda an ce sai wanda ya tsohon shugaban kasa ko wani abu to kuma sai gashi wannan tsohon shugaban kasa sai kaɗu wannan abun bayani na cewa kaga har yanzu yana jin zafin abin da ya same shi sannan kuma baya da wani kwarji ko kuma wani karfi wanda zai iya tafiyar da wannan jam'iyya tunda ba su da sama kuma ba wani abin da za a raba sannan kuma ita dama jam'iyyar lalle ita abin da yake ciyar da ita shine abubuwan da take raba malu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.